A shirin mu na nishadi a yau mun samu bakoncin mawaki Abdullahi Ismail wanda aka fi sani da Bimeri rafa wato mai zauranci. Bimeri ya ce ya fara harkar waka ne sakamakon yawan jin wakoki da yake tun yana dan yaro. Daga bisani ya fara bin masu mandiri inda yake taya su da amshi da rike musu speaker. Da haka ne ya fara waka. To ya take ne Bimeri?
Jama'a kuna tare da Bimeri aboki rapper, Bimeri aboki speaker, Bimeri yake dan arewan Lagos.
Abdullahi akai ka tsinci kanka a harkar waka?
To alhamdulillah harkar waka ba zan iya faɗan yanda akai na tsinci kaina ba saboda tun ina dan yaro nake da ra'ayin nayi waka. Tun kafin na fara rubuta na jin waƙoƙin irin su Tupac, CBG da sauransu. To har ya zo na fara irin idan muka je party sai na ce wa DJ ya yi min play ɗin instrument kawai ya fara flows. Ina ta maganganu.
Ka ta waƙa, ta waƙa.
Ta maganganu ta har ya kai kawai na ga wata rana na ce to ya kamata ni ma to na fara rubuta wannan abin da nake ya street ba.
Kamar shekaru nawa kenan?
Eh to tun kafin na shiga secondary school na fara waka amma 2012 na fara shiga studio standard studio na ce okay da yanzu zan fara record din waka. To da muna yara a gwamnati akwai masu yin wannan abu to muna bin su muna rike masa speaker muna yin wani to da haka abin yake ya shiga jikina har na zo ni ma na fara yin hip hop ba.
Okay, hip hop shine me? Shine
kamar shine rap kenan ba hip hop saboda na fara da turanci ne ma da ina yi da turanci sai na ga cewa ai turanci yaren wasu ne su ma turawa yaren su ne yasa suke da shi to me yasa ba zan yi da Hausa ba yare na saboda in kai MC ne good MC kai good musician ne babu yaren da ba za ka iya yin waka da shi ba har dai kana jin yaren to shi yasa kawai na ce to bara ne breaking everything down kawai to my people su san cewa yes wannan abun fa kowane yare in dai ka iya za ka yi da shi.
Kenan kana wakar turanci kuma kana yi da harshen Hausa?
Shin
zai mai sauraro zai san daga cikin irin waƙoƙinka zaurance kenan ko hip rap ɗin da kake?
Kamar wannan HM Yali Gatan Bimeri mun daɗe a game ɗin wane John Terry shiru sai kurma magana jari mai neman magana ina ba da sari ina ba da bashi ko kana da jari shi ya sa rappers ba sa kawo hari nigga still hitting but the cars to the party na kai yana ƙinka that's good for you stop hitting stop snitching that's good for you stop won't stop lying only say the truth. Say the truth every time I step in the boot. Kai yaro ya kamata yau ka ba adawa ba a to da dutse je ka nemo dawa
kace rap din da muke gani a wakokin turawa gashi yanzu muna gani
kuna gani ima ba shi ka je kana wani duba dictionary ba gashi na ma break down everything to your language
to banda rap kana waka ko kon rap din ka
dai eh ana taba wani waka kamar matata ba ni ina san matata to wannan waka ma kafin na yi ta da studio na cewa producer ɗina ina da wani singing fa sai ke cewa ya za a yi rapper ya zama singer ka zan ɓata mai lokaci ne kawai na fita da bashi wani ce to ni dai kai ma abin da nake so kawai ya fara haɗa beat to dai ji na fara ɗaukan waƙa
ba a ce
amazing kamar ni ina san matata in san matata ni ina san matata a no go ever change ya Allah na gode daga bani uwar soyayya ba shakka na more daga bani irin Maryama ni ne naki ke tawa mu duka for love ke kike da ni ni nike da ke na rade ina searching for love sai yanzu na samu real love ke kike da ni ni nike da ke ni ina son mata
kana da aure kenan
eh ina da aure
to dama wanda yake yin rap zai iya yin waka haka ya rera waka
sosai
ana yi dama
ba su duet na a US yana rap kuma yana waka mutane da dama su wannan benediction ko yana rap shi ma ko to dukkan su ga su kisbo shi ma rap yake yi a ya dawo kuma waka to akwai wannan abin da dama baiwa ce idan Allah ya baka kai shi ke ne
to a wannan harka ta ku ta waka kuna fuskantar kalubale
sosai kuwa saboda gaskiya musamman ma mu ƴan arewa ba mu da masu tallaba muna kamar yanda muke a kudu ga MTN ko Glo ko Etisalat mu ma sai muna da ma'aikata a nan arewa a wannan kamfanin nuka me yasa ba za su taimaka mana ba suna ba mu irin wa'annan tallace-tallace
kai ne burinka a wannan harka ta ka
eh mafarki na rayuwa na zama rap star a bude min kofa a ce min sa hozu muke yi kudin bai samuwa kullum matsala na karuwa zan shiga studio kudin bai taruwa ho Allah menene yake faruwa
a fannin tsegumi kuwa ajiya ne a bikin auren jaruma mai tasawa tun Abubakar wacce aka yi wa lakabi da tumbar gaska an daura auren ne a garin iyayen jaruma wato yammai tun a ranar 5 ga wannan wata sana ka cika bada biki a shekaran jiya a Kano Thank you.